A shekara ta 2020 ne matashi Mubarak Bala ya wallafa wani rubutu a shafinsa na Facebook mai kunshe da lafzan sabo ga addinin Musulunci da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tun a wancan lokaci ne jami'ai suka kama shi, daga bisani kuma suka gurfanar da shi a gaban kuliya. Mubarak Bala ya tabbatar da kotu cewa babu ko shakka ya aikata dukkanin tuhume 18 da aka yi masa. Kuma sabanin abin da lauyansa ke kokarin fada wa kotu, shi fa kwakwalwarsa lafiya kalau take. Daga nan ne alkalin ya yanke masa hukuncin zaman shekaru 25 a gidan yari bisa lissafi irin na kotu.
Shi da ma hukunci gaskiya ne, kuma wajibi ne idan mutum ya abin da ya ga dama to ya ga abin da bai ga dama ba. Domin shi irin wannan maganganu shi da ke haddasa fitina a cikin addini, domin in ba hakan aka yi ba za a daƙile irin wayannan munanan maganganu ba.
Wanda hukunci dai gaskiya hukuncin ya yi daidai, ko ya darasi ne akan na gaba, hakan zai kawo na gaba, ko da wani ma yana so zai yi to ya ga abin da ya faru da wannan shi ba ba zai ba.
Wasu daga cikin al'ummar gari kenan suke bayyana ra'ayi dangane da wancan hukunci na babbar kotun Kano. Comrade Haruna Ayagi shine daraktan kungiyar Human Rights Network of Nigeria, masu gwagwarmayar kare haƙƙin bil'adama.
Mu da mun kullun a matsayin mu na human rights, abinda muke roko, muke bata, muke bi shine ai ma hukunci ba tare da kace an zalunce ka ba, a hana ka damar ka, a hana ka bayanin ka, a hana ka abubuwa da dama. Mu shi fa muke bibiya kullun, mu muna tsakiya da ita kotu da za ta yi hukunci ta bi doka, da shi wanda za a yi wa hukunci ya san amar, da wanda ya gabatar da wanda zai hukunci ya san ya kawo shaidukan da za su tabbatar da laifi akan mutum. To shi ya riga ya tabbatar wa kansa da kansa. Kotu kuma ta kalli wannan, ta yanke mai wa'annan shekaru da zai je yi shi a gidan yari.
Sai dai masana akan harkokin shari'a da dokokin ƙasa sun yi fashin baki akan abin da shekaru 45 ke nufi a bisa yare irin na kotu. Farfesa Nasiru Adamu Aliyu San lauya ne mai zaman kansa a nan Kano.
Idan ka dauki gaba ɗaya shekarun da aka ci shi wannan Mubarak yayi a dunkule, gaba ɗayan sa shekara 45 ne. Amma idan ka kalli yanda alƙalin ya bada hukuncin, ya ce akwai tuhuma 18 da aka yi masa. Ta farko akan cin zarafin al'umma, na biyu akan yin ɓatanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ce akan tuhuma ta farko kowanne ya same shi da laifi zai shekara 2-2 akan kowanne, amma sai ya ce concurrently, abin da yake nufi kwana ɗaya sa kwana tare yake. To saboda haka kaga zai shekara 2 kenan dindi. To amma tun da yake kuma wancan shi kuma an ce shekara 3, wato su kuma tuhuma bangare na 2 kenan, shi kuma ya ce shekara 3, alkali cewa dukkan su yayi su concurrently a damfare da juna. Saboda haka yanzu a dokayin da yake nan zai yi shekara 3 a dunkule gaba ɗayan kadeta, domin kowane shekarun saboda lokacin da yake yin kwana ɗaya na wancan laifi guda 9 na farko, haka a lokacin yana yin kwana 9 a wancan laifi na biyu. Saboda haka kaga idan ya gama shekara 2-2 wancan zai zo daidai inda ya gama shekaru 2, to sai shiga kuma na 3, duk kwanan ɗin sai kuma 9. To a yanzu ma'ana kenan zai yi shekara 3 a jarum.
Amma duk da haka ƙwararru a fagen shari'ar Najeriya sun ce Mubarak Bala na da ƴancin ɗaukar ƙara akan wannan hukunci. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.